أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بها تبارك من سادوا أو أن مصلاتي متار البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي قبل كراتل منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى والسعد يوسف عبد العزيز رحمه الله تعالى ونشين مجلسنا دليل حمسن دبقى أسفل كراتل منا للتالي من 26 ga watan Zulhijja, hijira daga gari hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 10 ga watan 6 a kalandar Bature 2026. Bayan dan dakatar da karatu da muka yi sakamakon sallah, mun tsaya a shakhsiyya ta 57, shine Imran bin Hussein, sahabin da mala'iku suke zauwa sun duba. Yau insha Allah za mu tashi kan shakhsiyya ta 58, shine Jarir bin Abdullah al-Bajali. Muna roƙo Ubangiji ya sanya albarka cikin abin da muka karanta na baya, mai sanya albarka cikin abin da za mu karanta a gaba, ya sanya da abin da muka ji mu amfani da shi, abin koyi mu koyi da shi, ya ƙara mana soyayya wa'innan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya sanya mu tashi tare da su a gobe. Kuma muna fata ya ƙara mana ikhlasi cikin wannan karantarwa da ake yi, ya sanya sakamakon ta shi gida a can. Maliki cewa shahi na 329 daga cikin taken da ya saba kowane sahabi idan ya ambace shi zai kawo taken shi wanda ya shahara da shi a ɓangaren sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa'ansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake musu wannan take ko ya musu wannan laƙabi ko kuma ya yi yabo a kansu ya kasance shi ne matashiya wadda malam zai kawo. Wa'ansu kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manya-manya masu daraja daga cikin sahabbai su suke musu wannan matashiya. Kamar misalin wannan Jarir bin Abdullah al-Bajali yake cewa Yusuf wa hadhihi al-umma, shi ne Yusuf din wannan al-umma. Annabi Yusuf kuma kowa ya sani Karimun ibn Karim, karamtacce ne ko shi kan karamtacce ne, dan karamtacce ne shi karan kanshi karamtacce ne, shi kan annabi ne dan annabi ne shi karan kanshi annabi ne. Wannan kaga ba karamar daraja bace ba, ya gadi karamci ya gadi annabtaka. Baya da haka ga irin kyau wanda Ubangiji wanda ya yi mai, wanda ya kasance kowa ya san kissar da yau ta wakana lokacin da matan sarkin Misra da abin da ya wakana da mutanen ko matan garin Misra, wa qalat nisbatun fil madinati imra'atun aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin falamma sari'at bi makrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kull wahidatin minhunna sikinan wa qalat ukhruj 'alayhinna falamma ra'aynahu akbarnahu وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم wannan yana ɗaya daga cikin kyau wanda ubangiji tsari na halitta bayan tsari na halayya wanda ubangiji yayi wa annabi yusuf ya ne tsari na halitta wannan tsari da halitta shine ya fitintini matar sarkin misra ya fitintini dukkan wata mace wanda take garin misra wa khasatan manya-manyan matan garin misra shine lokacin da abin ya kai makurata tace to ni wace kara nawa nayi tare da wannan bawa Allah ina rayuwa da shi ban yi nemi alfasha ba da shi da illa so dai ba yace to bari mu jarraba ku ta tattaro su ta kawo musu abin yanka aka ba kowa buka a hannunta suna yanka abin yankan nan tace wa qala tukhruj alaihinna ku huto ko annabi Yusuf hoto zuwa gare su lokacin da suka kalle shi kowace dalilin wannan kallo da take wa annabi Yusuf ya kasance ta rasa me take yi ta yin kallayenta shine ma hada basharan min hada illa malakun karim suka ce wannan a tsarin dan adam mu dai mutar ganin dan adam mai kyau irin wannan ba wannan sai dai hiran mala'ika mala'ika ne kurin yazo yake rayuwa tare da ku ba dan adam bane ba wannan fitina ta kai ya kawo hayyake annabi Yusuf bai yi wa kansa addu'a qala rabbi sijin wa ahabbu ilayya mimma yad'una ilayhi ya ce wa ubangiji ka zaba mun ko ka sanya gidan ka so shine mafi alheri ko shine mafi soyuwa a gare ni saboda shi a lokacin nan annabi Yusuf yana ganin ba wani abu wanda zai kubutar da shi da wannan sharrin nasu illa gidan ka so da lokacin nan annabi Yusuf da yayi wata addu'a kuma bayan wannan ubangiji da ya bashi mafita amma dai ahabbu ilayya sai nuna wa yace ubangiji gidan ka so shine yayi soyuwa a gare ni wannan ba dan komi ba dan ya ijiyo kan shi wannan fitina wadda ta taso a cikin garin Misra shi ne kuma karshen labari kowa ya sani abin da ya kai irin gatan da yayi wa sarkin Misra sai ya kai yace to a kawo me shi yace a'a yace ba ni waga dalilin da yasa aka kawo ni gidan kasu da haka wannan tuhumar da ake yi mini har sai idan an wanke ni sannan zan mutu shine ya kawo wa maqbarin nafsi inna nafsal amaratu bisu illa ma rahimahu illa ma rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim wa qalu malikutuni bi eh wai an kare duk lisanin wannan irji ila rabbika musamu ma banu nisbati lati qata da ai wannan inna rabbi bi kaydi inna alim qala ma khabbu kunna idha wa kunna yusuf an nafsi qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su'i qalat imra'atu al-aziz al-ana khasakhas al-haqq ana rawadtuhu an nafsihi wa innahu la min as-sadiqin dhalika liya'lam anni lam akhudhu bil-ghayb wa anna Allah la yahdi kayda al-kha'inin wa ma ubarri'u nafsi shi ne nan malamin kawo taken wannan annabi a wannan Umar idda Allah shi tabbata a gare shi shine yake cewa ban taba ganin muni ba daga cikin al'umma ba wanda yake da kyau irin kyau makurata wurin kyau kamar Jarir bin Abdullah al-Bajali yake cewa tabbas Yusuf hadihi al-umma lalle a Jarir bin Abdullah al-Bajali shine annabi shine Yusuf wurin bangaren kyau shine na wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kai riwaya wanda ake sannafa ta ko ake dangana ta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama din Imam al-Albani yana cewa in dai za a jingina ta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to riwaya ce wanda take fahimta yace amma dai a magana wanda aka jingina ta zuwa ga Ali ibn Abi Talib riwaya ce wanda take mai kyau yake cewa tabbas Abdullah abu wannan Jarir bin Abdullah al-Bajali yana ɗaya daga cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai ba yana nihin ba lalle shi ma ɗaya ne daga cikin amma dai yana ɗaya daga cikin wanda ɗan gida ne duk abin da ya tashi ma gidan to suna nan tsaye zai su bada kansu zai su bada ihlasinsu akan wannan gida na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma iyallai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malike cewa huwa Jarir bin Abdullah al-Bajali wannan sahabi shine sunan shi Jarir da Abdullah al-Bajali al-amir an-nabil al-jamila shine jahura wanda yake mai taushin halayya kuma mai kyau ko mai kyakkyawa na wannan al'umma yace min qahtan yana dangantuwa ne zuwa qabilar qahtan min a'yad as-sahaba yana ɗaya daga cikin idanuwa ko manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace baya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala nusfi li kulli muslimin yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a akan yi wa kowane musulmi nasiha duk abin da ya taso to zai yi kokari yayi nasiha ne nasiha shine kamar dan uwanka shawara ta alkhairi akan abin da zai an wayar da shi a rayuwar shi ta yau kuma da rayuwar shi ta gobe
to haka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a kuma akan hakan yake akan hakan kuma Allah ya amsa bayan shi. قال الحافظ الذهبي امام الذهبي yake cewa kana badiul husn yace ya kasance mutum ne wanda ya wuce makurata wurin kyau. Idan an ce badiul husn shine mutumin da akan idan an ce badi mutum aka wasafa shi da albaida badi biduni alif wal lam yake cewa shine duk abin da yake aikatawa idan ya kai makurata akan shi shine ake kiran shi da badi. To bangaren kyau na halitta ya kasance mutum ne wanda ya kai makurata wurin kyau. Shi kuma mun sani albadi idan ka kawo shi da alif da lam shine suna ne na Ubangiji, shine al-khaliqu al-mujidu lil-makhluqat, shine mai halitta wanda ya samar da dukkan wata halitta a saman duniyar kasa. Shine can Ubangiji yake bada wada mana badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulli shay'in huwa bikulli shay'in alima, shine makaji wanda ya samar da halitta ko wata halitta da take kan duniyar kasa, to Ubangijin nan shine ya samar da ita shine ake kira da albadi. Amma dai idan aka ce maka balarabe ya ce maka badiul husn ko badiu badiul ilmi, wannan yana nufin mutum wanda ya kai makurata bangaren da ake magana akan shi, shine ya kawo badiul husn. Lalle mutum ne wanda ya huce makurata wurin bangaren kyau. Babu wani dan adam wanda zaka kalla ka shabaha shi da Abdullahi wannan Jarir bin Abdullahi Bajali, kaga kinsa sai yana zuwa daya shi bangaren kyau ya riga ya huce makurata, yace kamilul jamal cikakken kyau Allah ya riga ya bashi.
Qala Jarir bin Abdullah al-Bajali yake cewa cikin wani hadisi wanda Imam Ahmad ya mutar da shi, haka Imam al-Bazzar ya mutar da shi a cikin al-Mu'jam al-Awsat da sauran malamai, yake cewa lamma dunutul Madina, lokacin da na kusanto garin Madina ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace anahtu rahilati na durkusar da abin hawa na, wa hallantu aibati yace na kunce jakata abinda nake dauke da shi na durkusi, kenan kaya na wanda na dauko na kunce su. Bayan ya durkusar da dabbar shi ya kunce kayan shi, yace wala bistu hullati na sanya rigata, yace summa dakhaltu almasjid, sannan na shigo masallacin manzo Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi. Yace fa idza bi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yakhtuba, sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama halin da na shigo masallaci yana kan mimbari yana yi wa sahabban shi khutba. Faramani an-nasu bil hadaq, yake cewa kowa sai ya juyo yana kallo na da idanuwan shi, kasancewar kowa in wane ne zai tsantsamta, wa hasatan shi a lokacin nan bai ma musulunta ba, kowa ya juyo yana kallon shi. A lokacin nan fakultu jalisi da na zauna, sai nake cewa wanda yake kusa da hal zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min amri shay'an, shin manzo Allah ya ambaci wani abu ne a kaina a cikin al'amari na, ya ce wani abu a kaina, tunda kowa ya juyo yana kan dola. Qala na'am, sai yake cewa kwarai kwa manzo Allah ai yayi magana akan ka, zakaraka bi ahsanil zikr, yace manzo Allah ya ambace ka da mafi kyawun ambato, bainama huwa yakhutub, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yin khutba, idza arada lahu fi khutbatihi ya bujro ko ya bujro mi a cikin khutbar shi, sai yake cewa innahu sayadkhulu alaikum min hadha al-fajj min khayr dhi yaman, yace tabbas mafi alkhairin mutanen garin Yaman zai shigo muku ta wannan kafa, yace ala wa inna ala wajhihi mashatu malikin, yace ku saura tabbas akan huskar shi da kai alama ta jagorori ko alama ta shugabanni. Idan an ce mashatu malikin shine ya kasance daga kaga mutum yana da alaka ko yana da alama ta kurjini, yana da alama ta hasken huska, yana da alama ta haiba, yana da alama ta nutsuwa, wannan shine alama ta jagora, alama ta shugaba. Amma dai ba ka ga mutum ba shi kanshi ba yana nutsuwa, ai wannan ba ka kyautata mai zaton ba, lalle wannan ya iya yin jagoranci. Shi nake cewa ga irin alama idan ya shigo muku, inda wani zai shigo muku ba ku samu wannan alama a tarar shi ba, to ba mutumin da nake so ba ya shigo ba, da ko ba mutumin da na muku magana ba ne ba, min khairi zai Yaman ba, mafi alkhairin mutanen garin Yaman ba. Ya ce tabbas idan ya shigo za ku sami alama ta jagorori, alama ta shugabanni a tarar shi.
hadisin da Bazzar ya kawo a cikin Mu'jam al-Awsat yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas zai zo muku ta wannan kafa wannan kofa kasancewa kofofi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacin suna da yawa manzo Allah sai da ishara akan wannan kofa da zai shigo ta wata kofa to ba mutum bane ba da mun da muku magana shi ba inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi umurni ba a liƙe kohohin da suke cikin masallaci ba illa lokacin da ya kwanta rashin lafiyar shi yake cewa subbu kullu khaqatin illa khaqatu Abi Bakr ku liƙe mun kowace kohuwa da take cikin wannan masallaci in ba kowa Abu Bakr ba ita ce wanda har yanzu tana nan da kashi ita ce kowa principal ta shiga cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a liƙe mun kowace kohuwa in ba wannan kohuwa wannan kuma yana nuni akan girma da irin fadala da manqaba ta Abu Bakar yadda Allah shi tabbata a gare shi a cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tabbas zai shigo muku ta wannan kofa wani mutum daga cikin mafi alkhairin mutanen garin Yaman yake cewa ala wahi mashatu malikin yace akan fuskar shi za ku samu alama ta jagorori ko alama wadda take nuna wa lalle jagora ne wannan mutum yake cewa riwaya ta Bazzar yake cewa a cikin masallacin nan bayan wannan hada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace kowa sai yake kurata da amma a ce wani nashi ne zai shigo cikin masallacin ai ko baka samu ba in aka ce dan uwanka ko dan kabilar ku ya samu irin wannan fadala ai abin ba dalle kowa yake cewa a cikin masallacin sai yake kurata da amma a ce wani nashi ne zai shigo cikin wannan masallacin yake cewa kurum sai ga wani mutum mahayin doki ya shigo cikin masallacin nan da ya shigo ya ajje dabbar shi yace tattaka ya kai zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana isa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kurmi ya kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma manzo Allah baya sai manzo Allah yace me kai wane ne sai yake cewa ni ne Jarir bin Abdullah al-Fatahi kaga wannan shi yake nuna maka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yantiku anil hawa bai san ba wani ne ba amma dai ga abinda aka wadi mai ya wadi kuma ga abinda zai wakala yace da yi nan ko ne ne tambaye yace kai wane ne yace ni ne Abdullah bin Jarir al-Bujani yake cewa bayan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shahi huskar shi yace ya shahi kirjin shi yace ya shahi cikin shi Abdullah bin Jarir wannan Jarir bin Abdullah al-Bujani yace sai na sunkuya na sunkuya baya na yace ina tsoron kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shahar da yake mun ya kai zuwa ga izani na yace saboda kunya yace a lokacin da na sunkuya manzo Allah ya daga kanshi ya daga hannayen shi yace ya shahi baya na yace kuma ya shahi kirji na yana mun addu'a yana sani amma da albarka yace wannan shi yake nuna maka manqabata Jarir bin Abdullah al-Bajali a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yake yau kana yake cewa ga abin da yau kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faɗi a wannan riwaya da ya kawo riwaya ce wanda Imam Ahmad ya kawo a cikin musnadin shi wannan riwaya ce wanda take ingantatta kamar yadda Shu'aib al-Na'ud ya inganta ta yake cewa a lokacin nan fahimtullah da wannan abokin zaman nawa da ya bani labari abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kaina yace sai da gode wa Allah lalle na shigo musulunci da hannun dama adabun nubuwa ladabi game da annabi sirra da amincin Allah shi tabbata a da shi wannan kuma abu ne wanda yake wajibi game da al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai dacewa kai wani abu wanda zai nuna rashin ladabi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka hane mu aka haramta mana aiwatar da su game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne wajibi ne game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya yi komai akan komai a wurin shine annabi wa auda bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi cancanta mafi soyuwa game da mummune game da karan kawunan su game da dukkan wani abu wanda zakatansu zasu dinga rera ya musu su gabatar da shi akan umurni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi yake nuna mana wajibi ne mu gabatar da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan soyayyar kawunan mu akan soyayyar iyayen mu akan soyayyar iyayen mu wajibi ne mu gabatar da umurni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da biyayya game da gare shi akan abin da zakatan mu take rera ya mana mu aiwatar da shi wannan wajibi ne akan haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan ita ce cikakken soyayya ta manzo Allah, tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi. Wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna nuna iya ladabi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ladabin da suke nunawa da kai wanda bai iya daga idan shi ido gudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba, saboda kauna da ladabi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda a wannan Umar bin Amr bin al-As yake bayyana mana, yake cewa da zaran ko daga lokacin da ya musulunta har zuwa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya amshe shi, yace bai taba daga idan shi ba suka ido gudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa dan shi Abdullahi yace da za ku tambaye ni in wasafa muku yaya manzo Allah yake, yace wallahi zan iya ba. Shekara ko yana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma dai ga abinda dalilin soyayya da kauna da ladabi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Maliki cewa na Adi bin Hatim ne kala da Adi bin Hatim yake cewa lamma dakhala yani jariran ala nabi sallallahu alaihi wasallam alqa lahu bisalatan fajalasa ala al-ard faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashhadu annaka la tabghi ulukun fil ard wala fasad fa aslama thumma qala an-nabi sallallahu alaihi وسلم اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه. Malaike cewa lokacin da Jarir bin Abdullah al-Bajali ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi komi matashi ya zamuna bisada shi ne matashi, amma dai za mu iya fahimta abin zama wanda ake zama a kan shi. Bahaushe idan ya ce matashi shi ne abin da yanzu a jingina kai a kan shi, amma dai idan ya ɗauki misali shi ne duk abin da za a ɗauka a ɗora a zamna a saman shi, shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mai komai. Kenan za ka fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙo wa Jarir bin Abdullah al-Bajali abin zama na al-hurma duk ya zamna a kan shi. Fajalasa ala al-ard, ga abin da aka aibe komai amma dai sai ya fifici zama a ƙasa. Yanzu ai manzo Allah ya miƙo mana abin zaman shi kuma in zamuna, ai kaga wannan ai baka kyauta ba ko sirrin ka ne kuma ka ai in ka zamuna sai a ce kai ne kurmiya farantana a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ne yawa kana da mutunta Jarir bin Faqal annabi sallallahu alaihi wasallama, dalilin wannan abin da ya aikata manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ne cewa ashhadu annaka la tabghi ulwan fil ard wala fasada, yace ina shaida tabbas kai innal Jarir bin Abdullah al-Bajali fa za ka yada banna ko girman kai da jijji da kai a saman doron kasa ba, haka kuma ba za ka yada banna ba cutarwa game da al'umma ko kuma kai kawo dan watsa fitina ko kuma fauka a cikin al'umma. Dan wannan kalma ce wanda in ka koma kan suratul qasas isa ta qaul wanda nasiha da ɗan uwanshi wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daru al-akhira wa la tansa hayy wannan inda yake cewa wala tabghi al-fasada fil ard, yace kadda ka ya banda a saman doron kasa. Nan ya da banda a saman doron kasa kamar yadda malamai suke cewa shine as-sa'i rusul fawqa, shine mutum ya rinka kai kawo dan ya ya banda ko fawqa a saman doron kasa, ko kuma a'a ya kawo ko ya aiwatar da waɗansu abubuwa wanda za su rinka za su kasance cutarwa ne game da al'umma. Wannan bai ya cewa kamar ɗan adam ne a yantar da haka, kuma yanzu kuma Ubangiji ya zargi a kissa ta Qaruna ga mutanen shi sun zargi irin mai wannan halayya a saman doron kasa, kaga al'ummu shi kuma shi ne jijiyar kai da nuna isa da nuna girman kai. Wannan bai ya cewa bisa ɗaya daga cikin sima ko alama ta ɗan adam ko kuma ta wanda yake musulmi ko wanda yake mu'mini. Shi ne nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas ina mai shaidawa kai irin ba za ka yada wa ba za ka bayyana wa al'umma ba jinci da kai da girman kai a cikin su ba, ko ba za ka yada banda ba a saman doron kasa ba. Wannan kuma idan ka dauka ai can baya manzo Allah duk da cikon wannan hadisin yana bayyana mana idza ataku karima qaumin fa akrimuhu, idan mai girma na wannan wata kabila ko na wata al'umma ya zo muku to kuma ku yi kokari ku karrama shi, saboda wannan dan girman shi dalilin girman shi to wajibi ne idan ya shigo muku kuma ku karrama shi. Wannan kuma yana ɗaya daga cikin al'ada ko kuma tsari na addinin musulunci, ko da fursunan yaƙi aka kawo idan aka ce wani babba ne ko kuma wata diyan manya ce to bata dacewa ga wanda bai dace da ita ba, ko za a bada ta a matsayin baiwa to za a bada ta ne ga wanda ya dace ga wanda yake da girma kamar idan ka dauki misalin Safiya lokacin da aka kawo ta sahabban manzo Allah suka ce ga wacce ta yauwa ta ce batta dacewa kun ba ga kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka amso ta aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace a wadi mata abin da za ta bada yace in miki abin da yayi wanda aka gani shine ke karita ki me da ki mata ta tace ta amince
harba wani abin da yake alheri game da wannan in enta ki sakamakon a matsayin baiwa a take ga abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in enta ki in yadda ki mata ta ce ta amince da wannan hukunci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kidan duk lokacin da babba ya zo to za a girmama shi ne gurgurdan sa gurgurdan girmama shi duk inda ya zo ba za a tuka tashi ba ba za a ce ba wajibi ne yana daga cikin al'ada ko kuma abu wanda yake na alawa sima ta addinin musulunci shine idan babba ya zo ku yi kokari kuma ku girma shi kamar yadda yake babba a can to bari a wuri shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayyana wa idza ataru fa aslama sayyid muslimta thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sallama Allah tsira da amince Allah shi karbata a gare shi cewa idza ataku karima qaumin fa aslimu idan mai girma na wata wata al'umma ko na wata kabila ya zo muku to kuma ku yi kokari ku girma shi dinda hadisin in ka koma sunan Ibn Majah ya hutar da shi amma dai sanadin shi sanadin ne wanda yake da'ifi dinda Bazzara cikin Mu'jam al-Awsat ya kawo shi kuma wannan Shu'aib al-Arba'ut ya dauka hadisin zuwa ga matsayin al-Hasan Malik yake cewa qultu sai nake cewa aslama Jarir radiyallahu anhu fi sanati al-ashira min al-hijra Jarir bin Abdullah al-Bajali ya musulunta a shekara ta 10 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina shine a cikin idan ka koma kutubu tarawih musulun tabbatar a cikin watan Ramadan ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musulunta to kaga ni watan Ramadan zuwa mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka nawa duka zaman da yayi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama din mutane amma dai gashi nan saboda abin da yayi wa addinin musulunci gashi nan an ambatai ana ambatai shi a cikin manyan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana radiyallahu anhu la yasbutu ala al-khayl yanda Allah shabbata gare shi baya iya tabbatuwa akan doki a ce wai wannan mayaki ne idan ya hawo saman doki ya tabbata yayi abin da ya ga dama a saman doki to shi baya yi mata wannan abin yana damu shi shi kuma ai mayaki ba a saman doki aka san shi ya tabbata yayi abin da ya ga dama da doki ya shiga ya hurda inda ba a furdawa shine da kwai riwaya wanda wani ya kawo ta yake cewa lokacin da na musulunta ma hajaban annabi sallallahu alaihi wasallama munzu an aslamtu yake cewa tun lokacin da na musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba killace kanshi akai da ba in dai na zo gurin kofar manzo Allah a buɗe take a wuri da bai taba hana ni bai iso zuwa gare shi ba yake cewa wala ra'ani illa tabassama fi wajhi yake cewa ko manzo Allah bai taba gani na ba face yayi murmushi a fuskata wane yana nuna irin girma na Jarir bin Abdullah al-Bajali yake cewa kuma wani lokaci da karshakautu laqad shakautu ilayhi anni la azbutu ala al-khayl yake cewa na kawo kukan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sakamakon wani wata mission da manzo Allah ya tura su a lokacin nan ya kawo kukan shi zuwa ga manzo Allah yake cewa ba na iya tabbatuwa akan doki a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya buge kirjin shi ya mi addu'a yake cewa Allahumma sabbitu waj'alhu hadiyan mahdiyan ya Allah ka tabbatar da shi a duk abin da yake kan shi yake cewa kuma ka sanya shi shirgege ne a bincin su yace wannan ita ce addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi muni shine yake cewa fa da'a lahu annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da amince Allah shi tabbata a gare shi sai yayi ni addu'a akan ya tabbata a saman doki kuma ya dada ni akan addu'ar da yayi ne waj'alhu hadiyal mahdiyan fa an jarir anna annabi sallallahu alaihi wasallama qala lahu daga jarir bin abdullah al-bajali yake cewa lalle annabi tsira da amince Allah shi tabbata a gare shi ya faɗi me yake cewa ala turihini min zil khalasa yake cewa shin ba za ka hutar shadda ni ba ya kai jarir bin abdullah al-bajali akan wani gida wanda aka rika a lokacin jahiliyya gida ne na gumaka shi ne ake kiran shi zil khalasa
gida ne wanda a lokacin jahiliya suka dauke shi dan suna ce al-ka'batul yaminiyya a shimaliya ko kuma al-ka'batul yaminiyya imma wanzu su ce mai al-ka'batul yaminiyya ko kuma a ce mai al-ka'batul shimaliya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana so a dai a musu wannan gida yake cewa ya kai Abdullahi bin Jarir al-Badri shin bazaka huta shaddani da wannan gida ba wanda ake zuwa abota samu wurku ma bayan Allah a cikin shi ba yake cewa baitu khas'am ana kiran shi da baitu khas'am wa kan yusamma al-ka'batul yamaniyya ya kasance ana kiran shi da al-ka'batul yamaniyya yake cewa qala sai muke cewa fa kharrabnahu sai muka rusa wannan gidan aw harraqnahu hatta taraknahu kal jamal al-ajrab yake cewa ko kuma muka kona wannan gida hasi da muka bar shi kamar kace raqumin ne da aka bar shi shi kadai a limoce shi kadai a cikin daji ba komai a tare da shi nan ana larabawa suna inkiya ko suna kinaya da aljamalul ajrab kamar misalin mutumin da aka bar shi a limoce ba wani abu a tare da shi shi ne yake cewa sai da muka rusa wannan gida a wata ruwa yake cewa sai da muka kona wannan gida kai ka ce babu komai muka bar shi shi kadai babu komai a tauzarce yake cewa wa ba'atha ila sallallahu alaihi wa sallama yubashshiru sai ya aika wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bashi albushir lalle aikin da kai mana mu kona wannan gida ko mu rusa wannan gida mun riga mun cika wannan mission ba baraka ala khayri ahmas wa rijalha khamsa marrat he manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wa dawakan ahmas shi ce kabila wanda take ta ahmas kabila ce wanda take dan uwa na albuje wannan bujaida dan uwa ne game da kabila shi abdullahi wannan jarir bin abdullahi bajali da suni abdullahi bin ja'far abdullahi bajali ya dauka ya dauki wannan tawaga ya take wannan kasancewar da bai riwaya wanda ta zo yake cewa shi jarir bin abdullahi bajali bayan umarnin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya babu yake فنفرتُ إليه من 150 من أحمس. يتسلّي له تاء. نشيل من دنا دكتور قبيلة أحمس. أموا وانسكي جريء. يتهيّر الزابي ما يجوز تريد أحمس. يتمكّك كام هنيا. مكّك يدّم ويتكوّن بمشيئة من الله صلى الله عليه وسلم. يتيّف أمرناه فا. يكتوى fanafarna wa qatalna man qatalna yake cewa da muka tahi muka shirye wannan rinduna muka tahi muka kashe wanda zamu kashe a wannan guri ko wakarrabnahu muka rusa wannan gida wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana a hutar shadda shi da wannan gida wanda ake bautatawa wurin kuma bayan Allah qala sai yake cewa qultu ya rasulullah sai yake cewa ya ma'aikin Allah inni rajulun la asbutu ala alkhayr lalle ni mutum ne bana iya tabbatuwa akan doki fa wada'a yadahu ala wajhi sai ya dora hannun shi akan muskata wa fi nafzin aw wani nafzi fa wada'a yadahu fi sadri sai ya dora hannun shi akan kirjina wa qala sai yake cewa allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan ya allah ka sanya shi shiryayye ne abun shiryasuwa a wata waccan riwaya wanda muka karanta sai yake cewa allahumma sabbituhu waj'alhu hadiyan mahdiyan yace wa fihi a cikin wannan yakin ne in talaqtu fi 50 wa 100 fa'is min ahmas natahi ko muka dahi mu faba ta wannan yaki tare da mahaya doki 150 daga kabila al-ahmas sune kabila wanda suke yan uwa na bujinda na kabila shi jarir bin abdullahi al-bajali sai gaba ta gaba yake cewa sana'us sahabati alayhi yaban sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kama da wannan sahabi mai albarka shine Jarir bin Abdullah al-Bajali al-Jarir qala ra'ani Umar bin al-Khattab mujarradan fanajan khudh ridaaka fa akhadhtu ridai thumma aqbaltu ila al-qawm fa qala lahum mala fa qultu lahum mala قالوا لما رآك متجردا قال ما أرى أحدا من الناس صور صورة هذا إلا ما ذكر من يوسف عليه السلام من يوسف عليه السلام لك جرير بن عبد الله البجلي يكي تيوى رآني عمر بن الخطاب متجردا wani lokaci Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya gani ba tare da ridai a tare da ni ba kina izarin shi ne kadai a tare da shi fadajani sai ya kiraye ni sai yake cewa hudri da aka ya kai jarir ka dauki ridainka ka dora hudri da aka yana ƙara maimaita ma ka dauki ridainka ka dora fa khastu ridai yace sai na dauki ridai wannan ridai da kinin shine matsayin riga ta sama yace sai ya dora shi summa aqbaltu ilal qauma sai na huskanto mutane fa qultu lahu sai nake cewa malam me yasa Umar yake mun wannan kira akan in dauki ridai na dora qalu sai suke cewa nan ma ra'aka mutajaddidan lokacin da ya ganka ba tare da ridainka ba qala sai yake cewa ma ara ahadan minan nas suwira suratan hada yace bin taba ganin wani mutum badan adam wanda aka ubangiji ya kaga halitta shi irin wannan yanda aka kaga halitta ka aka kayatar da kada da halitta ka yace illa ma zikra min yusuf alayhi salam sai na abinda aka ambata akan kyawun annabi yusuf alayhi salatu wassalam shi kuma wannan al'amari ne wanda da kuyi ido kuma ido gaskiya ne kamar yadda ya makana a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi sanya duk wanda zai yaba to kace Allah albarka Allah ya sanya albarka Allah ya albarka ba irin na bahaushe ba a ce ka ci kanka wannan bai yi ta cikin sunna a Allah ya sanya albarka Allah ya sanya albarka Allah ya kiyaye Allah ya sanya albarka shi ne irin wannan ido gaskiya ne an yi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama shi ya yi kiran shi da kambun baka shi ne manzo Allah nan Umar yake kiran shi da sanya ridai shi kan da wani idan shi ya sanya ko bakin shi ya same shi shi sanya yake kiran shi da sanya yake ce mai to ga abin da ya sanya Umar yake kiran ka daga me da ridain ka a cikin ka shi ne bai taba ganin wani dan adam ba wanda ubangiji ya kawata halitta shi kamar kai in ba abinda suka ji labari ba na annabi yusuf alayhi salatu wassalam wa fi riwayati li jarir radiyallahu anhu anna umar qala yace a wata riwaya ta jarir yarda Allah shi tabbata a gare shi umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana cewa jarir yusuf hadhihi al umma yake cewa kaga jarir bin abdullah al bajali shine al-shine yusuf din al umma manzo Allah sallallahu alayhi wasallama bangaren cewa وعن علي بن ابي طالب قال جرير منا اهل البيت زهر لبطني وكما زهرا لبطني yake cewa qalaha salasan daga Ali ibn Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa Jarir ibn Abdullah al-Bajali yana ɗaya daga cikin mumuniyar dan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yana ɗaya daga cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake nuna ba zai ci sadaka ba duk abin da ya rataye da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rataye da shi wannan anan maganar da Ali ibn Abi Talib yake yi shine lalle Jarir ibn Abdullah al-Bajali ɗaya ne daga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya kasance mutum ne mai taimakon iyallan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai soyayya ne game da ko mai nuna soyayya ne game da iyallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mai kiyaye alhurmarsa ce iyallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mai tsantsanta al'amarin shi ne game da iyallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda za su kasance yana tare da su shi ne yake cewa zuhuran li batni kuma mutum ne wanda ya iya kyautata ko ya iya kyautata al'amarin shi ya iya jujjuya al'amarin shi ya san ya zai shiga yauta a samu maslaha akan al'amarin da ake so shi ne wannan yabar da Ali ibn Abi Talib ya yi ne وعن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في بيت ومعه جرير بن عبد الله فوجد ريحا وفي رواية فتنفس رجل يأني أحدث فقال عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتودع فقال جرير يا أمير أو يتودأ الناس جميعا فقال عمر رضي الله عنه رحمك الله نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام daga imamu sha'abi yake cewa anna umar bin khattab radiyallahu anhu kana fi baitihi umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kasance a gidan shi wa ma'ahu jarir bin abdullah a tare da shi da kai jarir da abdullah bin bajali fa wajada riha sai aka samu wata iska ne ta barke wa fi riwayatin fatanaffasa rajul sai wani sai iska iska in ma sakace ko kuma in ma wanda take bayyana iska ne wanda da adam yake wanda take ta hadasi ya'ani ahdasa ayana nihi da ya hadasi فقال sai yace wa azamtu ala sayyi hadha ar-ri'i lamma qama fatawadda yace ai ya dace ko yana da kyau wanda yayi ma'abucin wannan iskan ya tashi ya saki a wallahi shi saboda yayi hadasi shi kuma ana so dan adam ya kasance kullun a cikin tsarki a kodi yaushe ana so a same ka a cikin arwalla ko take kai take kawowa ne kirin da gota kwana kai dai a cikin arwalla ka kake kuma kasancewar mutum a cikin arwalla tabbas da kai kariya ta ubangiji wanda kullun yana tare da ita kasancewar ka a cikin arwalla duk abin da zai bujiro maka wanda yake zai cutar da kai tabbas zaka samu kariya a tare da kai yana da kyau ya kasance mutum kullum ya kasance a cikin shiri a cikin arwalla shi ne Umar yake cewa da yana da kyau wanda yi wannan iska da ya tashi ya fiye sake arwallar shi faqala jarir bin abdullah al-badali sai yake cewa ya amiral mu'minin ya kai jagora nan mu'minai a yatawadda an-nas jami'an dukkan mutane kowa zai tashi ya sake arwalla tunda wani ne ya iska kinan dukkan mu ne mun tashi mun wanda muka ji warin ne mun tashi mun sake arwalla daga wanda yake nuna maka kasancewar zamantakewa shi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarai ma ka ance kuma zamantakewa shi wurin neman ilimi sarai ma ka ance saboda mutane ne wanda lokacin da suka shigo addinin nan gani suke yi an tun musu gaba da yawa me za su yi su kawo mutane me za su yi su yi wa wannan addinin shine iyakacin kokarinsu duk inda za a ce gashi nan za a tayi yaki to kokari suke yi su kama hanya su tsayi su ma dan su ba wannan addinin gudunmuwa shi ne wani yake bayyana mana wa kana al-mu'minu li yanshuru kafa fa law la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu li yatafaqahu fi ad-din wa li yunziru qawmahum idha raja'u ilayhi la'allahum yahtaduna bai dace wa a ce kowa da kowa kurmi ya tashi ya huta fagen yaki a a bar wa ansu wa su tsaya su karanta ilimi su zo su karantar da wa'inda ba su huta ba in sun dawo su wa'inda suka kai yakin su ma a karantar da su haka tsari yake wa'aiwa da can wani da can wani da can koda gudunmuwa za a bai wa addini ba za ka ce ba a kai akan komi hika ba wannan addinin gudunmuwa a'a ka wari wani bangare ka tayi ka rankaza akan shi ka ba wannan addinin gudunmuwa Allah da niyyarka yake kallo kuma shi kadai ya san da abin da zai saka da maka amma dai kada mu manta gudunmuwa a bai wa wannan addinin gudunmuwa wajibi ne akan kowa da kowa duk abin da ka san za ka iya wa wannan addinin to wajibi ne ka ba shi gudunmuwa ka tallafa kamar yadda na bayan ka suka tallafa addinin din iso ka ka karanta kuma kake sa ran zaka wange karkashin abin da ka karanta na daga wannan addinin a gaban ubangijinka haka wajibi ne a bai wa wannan addinin gudunmuwa sai dai kowa ya karkata zuwa ga inda yake karbi zuwa ga inda yake ganin ya iya ya bai wa wannan addinin gudunmuwa wani ya bada ilimi wani ya bada duke shi wani ya bada karhin shi wani ya bada shawara shi wani ya bada matsayin da Allah ya bashi ya taimaka wannan addinin kowa da irin abin da Allah ya sanar da shi zai iya taimaka wannan addinin na musulunci shine nan Abdullah bin Jarir bin Abdullah al-Bajali yake tambaye Umar yadda Allah shi tabbata a gare shi to me hukuncin idan aka yi iska a cikin jama'a kowa zai tashi ya saki arwalla fa qala Umar radiyallahu anhu Umar sai yake cewa rahimakallahu Allah ya ji kanka ya kai Jarir bin Abdullah al-Bajali ni'mar sayyid anta fil jahiliyya madalla da kasancewar ka jagora a lokacin jahiliyya na al'ummarka wa ni'mar sayyid anta fil islam ko madalla da kasancewar ka jagora ora a cikin wannan addinin namu na musulunci jihaduhu radiyallahu anhu fafatawa da irin gudunmuwa bangaren daga takobi da yi bai wa wannan addinin na musulunci shi kuma wannan ba karamin kasuwanci bane ba wanda kasuwanci ne wanda ubangiji ya ambace shi a cikin qur'ani inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min allahi fastabshiru bi 'iqbi alladhi bay'atum bi yace tabbas ubangiji yayi kasuwanci tare da mummunai wanda suka mika al'amarin su zuwa suka tsantsanta ubangiji suka yi ikhlasi a cikin al'amuran su sun yi kasuwa tare da ubangiji wata kasuwa ne suka yi yuqatiluna fi sabilillahi ishra bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahum aljanna za su ba da dukiyar su za su ba da gangajin su su ubangiji zai ba su gidan aljanna ka gani sun sayi gidan aljanna da mi da gangajin su da dukiyoyin su yace shi ne yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna za su tafi gidaga su yi yaki dan nawa kalmar la ilaha illallah ko a kashe su ko kuma su kashe ita to wannan shine alƙawarin da aka yi hatta da cikin at-taura da injila da kai wannan alƙawarin duk wanda zai yi irin wannan kasuwa da ubangiji to Allah zai karɓa mai wannan kasuwa in dai zaka yi dan Allah to ubangiji zai karɓa maka wannan kasuwa kuma ubangiji ya cika maka alƙawarin da yi maka shine baka gidan aljanna ومن أوفى بعهده من الله وهي يكي 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 مقرات تك القولي كما كما أبنيس أي بابش كاي أن تبتر مكا كاسواتي كزوك سيدا مباكا كاسي يا تو أبنيس زي تك مكا القولي كي مكا جناء الجنة فاستمشروا بيكم الذي بايعتم به كي البشر أكن سيدا سيروا لو كي سيكانكو دبولو أبنيسكم shi ne ke bayyana mana irin fafutuka da yayin irin gudunmuwa da sabada duk da kasancewa sun zo kwaninka ko ɗan watanni ne suka rage wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwa yace sahaba majalil radiyallahu anhu fi kitab al-ata'i fi mawaqi'in kaseera jarir bin abdullah al-bajali ya ba da gudunmuwa a wurin yaƙar abokan adawa na addinin musulunci a wurare daban-daban a cikin tarihin addinin musulunci yace wa darba bi sahmin waqirin yace kuma yayi bugu da takobi wanda yake cikakke ko da wani kaso wanda yake cikakke wa abda bala'an hasanan kuma ya bada gudunmuwa gudunmuwa wanda take kikkiawa wurin jihadi dan dauka kalmar la ilaha illallah qala ash-sha'bi imam ash-sha'bi yake cewa kana ala mu'minati sa'd bin abi waqas yawm al-qadisiyya jarir bin abdullah al-bajali yace lokacin da aka yi yakin qadisiyya can baya mun yi bayani akan yakin qadisiyya yake wa lokacin da aka yi yakin qadisiyya Sa'd bin Abi Waqqas yana bangaren dama tunda idan an zo ana kasawa da kai Maimuna da kai Maisara da kai wanda suke muqaddamatul jaysh da kai mu'akhkharatul jaysh bangaren dama shine Sa'd bin Abi Waqqas bangaren ɗayan bangaren kuma shine Jarir bin Abdullah al-Bajali kaga shi ma filiton guda aka bashi ya jagoranta wannan sheke nuna maka irin bajinta ta wannan bawan Allah a wurin yake وقال سعد وقال ابن سعد وقال يزيد بن جرير عن أبيه أن عمر قال له والناس يتحامون العراق وقتال العجائب سر بقومك فما غلبت عليه فلك ربعه فما غلبت عليه فلك ربعه فلما جمعت الغنائم جولا ادعى جرير أن له ربع ذلك كله فكتب سعد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك فكتب عمر صدق جرير قد قلت له ذلك قد قلت له ذلك اجتوا دغ سعد دغ ابن سعد اجتوا قال يزيد بن جرير عن ابيه يزيد بن جرير yake cewa babana yake fadi mini yake cewa anna umar qala lahu lalle umar bin al-khattab ya fadi mini yake cewa wan nas yatahamun al-iraq wa qital al-ajaib ga ho mutane ba al'umma ta musulunci sun dauki runduna sun dai suna kokarin su su yaki iraq da wanda suke ba larabawa ba lokacin da mun sani lokacin umar yanda Allah shabbata a gare shi tawaga ta yi gurin bangaren iraq runduna ta musulunci haka da wanda ba larabawa ba an tafi a yaƙe shi a lokacin nan ne shi Umar bin al-Khattab yake hudu wa Jarir bin Abdullah al-Bajali yake cewa sir bi qaumika kai ka dauki mutananka ai can baya bodi mana yace ya kasance yana da dangin kabilar su ne Ahmas yana tare da su yake cewa sir bi qaumika ka dauki rundunarka mutananka yace fa ma zalabta alaihi fa laka rubu'uhu duk abinda ka samu a matsayin ganima to kana da yan karɓin shi haka da kai da mutananka sauran sai ku kawo sai a raba وعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى اما دي كاي اياكن da zaka tafi kai ga abin da gare ka da kai da mutananka kuna da yanka kuma wannan ana yin shi ai mun gani a lokacin yakin Hunain lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wanda ya kashe falaq wanda ya kashe abin wanda ya kashe wani abokin adawa da abin hawan shi da abin da yake kan dabbar da silke shi dukkan shi nashi wannan falahu sulubu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta kin wannan shi yake nuna wa jagora na al'umma idan ya tura yana da intin ya karkata ko ya sanya wata garabasa ko wata ganima ko wani wata ne kwabban game da mutumin da ya yi aiwatar da wani abu shi ne nan Umar ya tabbatar me yake cewa idan kun tafi duk abin da kuka samu na kuka yi rinjaye duk abin da kuka samu na ganima to kuna da yan kare shi yace falamma jumi'at al-ghanaim julula lokacin da aka hada ganima ta julula yace idda jarirun annahu rub'u dhalika kullu Jamil sai yace mun faga abinda muka yi tare da Umar yanzu Allah shi tabbata a gare shi in kar in duk abinda aka hada na ganima na wani da ni da mutane na a lokacin nan fa kata Sa'd ila Umar bin Khattab radiyallahu anhu min dalika Sa'd yace to mu mu ba ayi da mu ba mu san ba abinda muka yi ba bari a tuntubi jagora na al'umma shine khalifan khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya tabbatar mu baka in bai tabbatar ba baka da a lokacin nan Sa'd ya rubuta wa Umar bin Khattab ya da Allah shi tabbata a gare shi ga abinda Jarir bai faɗa ba yace yana da ɗan karin ganima yace fa kata Umar Umar sai ya rubuta wa Sa'd bin Abi Sa'd bin Abi Waqqas yake cewa sadaqa Jarirun Jarir yayi gaskiya lalle mun yi wannan yarjejeniya ta tashi yace kada qultu lahu zalika tabbas na faɗi me haka duk abinda aka samu na ganima ɗan karin shi dashi ne da shi da mutanen shi qala sai yake cewa fa insha an yakuna lahu huwa qawmu ala ju'lin fa'uhu ju'lahu yake cewa idan ya kasance ya ga dama shi Jarir ya sanya wannan ɗan karin akan wani wata matsaya a cikin addinin musulunci su ba wa addinin musulunci wannan yace to fa'uhu ju'lahu yace wa in yakun innama qatala lillahi wal dini wal jannati yace idan kuma ya kasance yayi yaki idan Allah da manzon shi da addinin shi yayi yaki idan Allah da addinin shi da neman aljanna yace fa huwa rajulun minal muslimina lahu ma lahum wa alayhi ma alayhim yace mutum ne yana ɗaya daga cikin tawaga ta musulmai yana da abin da ake baiwa kowane musulmi dan uwan shi kiga in ya ga dama yace a'a shi wannan abin da aka yi shi za a bashi to a dauka a bashi yace fa lahu ju'lahu fa aquhu ju'lahu ku bashi kayan shi amma dai idan yayi ne don sai yace a'a yace to yayi yaki dan Allah da addinin shi da neman aljanna shi yace to yanzu kuma wannan hukuncin shi ya sarai da wannan hukuncin da muka yi kenan za a dauka duk abin da aka ba wa wani musulmi shi ma haka za a dauka a bashi shi lilfarisi sahman wani rafi sahman wani shi ne kamar yadda manzo Allah ya raba wanda yake mahayin doki za a bashi kaso biyu wanda kuwa yake mai tattaki ne da kawowanci za a bashi kaso guda daya in ya yarda ya amince amma da in bai yarda ba ai wannan ayi cikula ce suka yi kenan wannan za mu tsaya akan wannan alkawari da muke tsankani na dalilin da shi yace falamma qadima alkitab ala sa'd akhbar jalilan bidhalika lokacin da sakon wasiqa ta Umar yanda Allah shi tabbata a gare shi ta iso wa Sa'd yake cewa sai ya bai wa Jarir abinda Umar ya rubuta a gani Umar ya ce eh mun yi haka tare da shi kuma ga abinda muka tsaida tare da shi yana da ɗaya cikin hudun dukiya amma dai in ya ga dama a bashi ya iri non sai akan abin da aka yi to kuma yayi yaki dan Allah dan daukaka wannan addinin dan neman aljanna to a bashi abin da ake goyo kowane musulmi shi da mutane shi yace lokacin da wannan sako ya iso me yace la hajata li bidhalika yace wallahi ba na bukatar wannan dukiya wa ana rusul minal muslimina tabbas ni dai ne daga cikin musulmi a wannan shi yake nuna maka mutanen nan ba dukiya bace a gaban su ba a'a kaga magana ta Umar dai indai yayi yaki ne dan Allah dan daukaka wannan addini dan neman gidan aljanna to ka a bashi wannan kaso a bashi kaso wanda yake na kowane musulmi yace a to wannan al'amarin a barshi mun yi dan Allah dan neman aljanna a wannan shi yake nuna maka ikhlasi makwarata ikhlasi na wayannan mutane yake cewa walamma nashbatil fitna i'tazala radiyallahu anhu lokacin Usman bin Affan lokacin Ali bin Abi Talib lokacin da fitina ta barke tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ɗaya daga cikin mutanen da suka nisanci fitina yace walam yazal mu'tazilan li Ali wa Muawiyah bin Jazirah wa nawahiha yace ko bi gushe me yana mai kaurace wa Ali bin Abi Talib da Muawiya bin Abi Sufyan a wata a wani tsibiri kuma da wani kewayen tsibirin yace hatta tufiya bi sharrat fi wilayati Dahhak bin Qais al Kufa yace har sai da Allah ya kawo karshen ajali ya mutu a wani wuri wanda ake kira shi sharrat lokacin da Dahhak bin Qais yake jagoranci a garin Kufa radiyallahu anhu wa ardahu Allah ya yarda da shi kuma ya kara yarda da shi wannan shi ne sahabi Jarir bin Abdullah al-Bajali yarda Allah shi tabbata a gare shi abin da makaranta da dai Allah ba mu dadin shi kuskure da mutai Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta wa iyaye da kakanni da malama Allah sanya aljanna ita ce makoma su bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda mu ma iya ba Allah ya biya mana ɗan uwa da abinda arziki na nesa da na kusa da ke fara da muna fatan wani su ne biya bukatu mai sanya albarka a ciki da abinda rai ta kudurce na alkhairi muna tawassali ga wannan zama da muka yi ubangiji ya tabbatar mata da shi da abinda yake kuma sharbi ne game da addini game da rayuwa muna fatan ubangiji ya canza mana shi da mafi alkhairi ya ƙara kiyaye mu ya kiyaye zuriyarmu ya sa mana albarka yi wa abinda ya rasa mu da shi albarka na daga dukiya na daga iyali na daga kwanaka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.